wasu ƴan bindiga da ba a san ko su wane ne ba sun kashe jami'an ƴan sanda guda takwas a ciki har da mai mukamin DPO tare ma da hallaka ƙarin wata mata guda a jihar Kogin Najeriya. Ƴan bindigar dai waɗanda ake kyautata zaton ƴan fashin banki ne sun yi da rami kiyani a garin Isallu da ke yankin ƙaramar hukumar Yaba ta gabas a jihar Kogin, inda suka auka bankin First Bank bayan hallaka waɗannan ƴan sanda tare ma da hallaka wata mata farar hula, kamar yadda wani mazaunin yankin da ya nemi a saka ya sunansa ya yi min ƙarin bayani ta wayar salula.
Da suka kashe ƴan sanda har da ciki da DPO na ofishin ƴan sandan na wannan yankin.
DPO gaba ɗaya?
DPO gaba ɗaya. Suka bayan sun kashe suka hallaka ƴan sanda guda takwas suka kwashe makamansu kai tsaye suka shiga bankin da ke wannan yankin, First Bank, bankin First Bank kenan. A nan da suka shiga suka fara halbe, akwai wata da ta zo ajiyan kuɗi, ita ma Allah ya mata da suwa suka halbe ta, wace duka da jimin lakasa sun kashe mutane tara kenan.
Sun kwashi kuɗi a banki kenan?
Sun kwashi kuɗi, kwarai sun kwashi kuɗi, sun gudu.
Rundunar ƴan sandan jihar Kogin dai ta tabbatar da aukuwar wannan al'amari da ya yi sanadiyar mutuwar waɗannan jami'an ƴan sandan. Kakakin ƴan sandan jihar Kogin ASP Williams Aya ya ce tuni ma aka ƙara tura ƙarin jami'an tsaro a yankin, kamar yadda ya yi min ƙarin bayani.
To yanzu dai shi kwamishinan ƴan sanda ya deploying teams of operatives zuwa wurin wanda sun kwanta special intervention squad, the mobile police force, the counter terrorism unit.
Na to yanzu an kama wasu koko?
Ano ba mu kama ba kuma. Amma muna yau kuma duk sha'an da aka jamfa da station.
Na to amma bayanan da muka samu daga can an ce mutum tara ne suka mutu, kun san da haka?
Ah, mutum takwas ne.
Na da gaske ne akwai DPO a ciki?
Eh, akwai DPO a ciki.
Police guda nawa ne a ciki?
Police guda takwas, amma suna akwai wanda suna na banki.
Okay.
Suna aiki. Akwai wanda yake banki suna aiki. Akwai wanda kuma ya dawo daga duk kenan kamar ya shiga suka samu shawarwari.
A wata sanarwa dai da gwamnatin jihar Kogin ta fitar ta jajanta wa iyalan waɗanda lamarin ya shafa, gwamnan jihar Kogin Alhaji Yahaya Bello ya kuma buƙaci jami'an tsaron da su tabbatar sun gano waɗanda suka tafka wannan ta'asa. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.